واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير كلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دكانن دنجي ne yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwar mu a wannan gidan radio mai albarka shine alternative wanda muka saba gabatar da wani littafi mai suna arba'una hadis ko arba'una nawawi na Imam an-Nawawi wanda yau idan ban manta ba muna 23 da watan Rabi'in al-Awwal yani wata na 3 a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon tsira farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da 9 da watan October wata na 10 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka faɗa wannan fili mai suna arba'una hadis wanda muka saba gabatar da wannan littafi a dukkanin ranar litinin da karfe 10 zuwa 11 a nan gidan radio na alternative haka da ranar alhamis daga karfe 10 zuwa 11 wanda yau idan ban manta ba darasi ne na 12 a cikin jeren giyar littafin sannan kuma mun zo hadisi na 29 حديث ديك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقة إيئة كما يدفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال كوكم ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فعكز بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمعكزون بما نتكلم به فقال سكنتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناكرهم إلا حسائد على سنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولا حديثنا 29 a cikin 40 hadis ko 40 nawawi an Mu'az bin Jabal ya salam Mu'az dan Jabal shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inni la uhibbuka fillah ni ina son ka dan Allah ya kai Mu'az kai kace kana son annabi dole ne kace kana son Allah amma Allah yace ina son ka annabi yace ina son ka ya salam ba karamin mutum bane kai kin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kalli Mu'az yace inni la uhubbuka fillah, ni ina son ka dan Allah, dan Allah nake son ka. Sai annabi yace la tada'ana, kakka bari karshen kowace sallah ta farilla ka rika cewa Allahumma anni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, karka wannan addu'a Allahumma anni ala zikrika wa shukru wa husni ibadatik, Allahumma anni ala zikrika, Allah ka taimake ni a bisa ambatanka, wa shukrika da godiyarka, wa husni ibadatika da kyakkyawar ibadarka. A wannan a wajen bakin Mu'az dan Jabal muka samu wannan, saboda annabi Yahudi mai ya koya mai yace kakka bar wannan, in kana wannan insha Allah Allah zai karhe ka wajen ibada. Mu'az dan Jabal sahabi ne babba mai daraja, shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi Mu'az dan Jabal yani malamin wannan al'umma shine Mu'az dan Jabal, kuma manzo Allah yace shi Mu'az dan Jabal a ranar kiyama zai tashi ma yana malami, yana malami, malamin ayar wannan al'umma. Annabi yace Mu'az dan Jabal shi a ranar kiyama kowa yana tashi, to shi zai tashi da malumta. Ya salam, ba karaman sahabi bane. A to shi wannan sahabin Mu'az dan Jabal shine wata rana kale yace qultu ya rasulullah, nace ya manzo Allah, akhbirni bi amalin yadkilni aljanna, ka bani labarin aikin da ina aikata zan shiga aljanna, wa yubaiduni anin nar, kuma zai nisatar da ni daga wuta. Kun ga kai tsiye, ka bani labarin aikin da ina aikata zai shigar da ni aljanna, kuma zai tseratar da ni daga wuta. Ya salam, Mu'az dan Jabal bai ce ba manzo Allah bani labarin ko kuma bani wani sirri wanda zan yi kuɗi in samu miliyar dubu, in samu san kisan miliyar, in sa'a duk bai hudu ba haka, ko kuma bani wani sirri wanda zan aikata in samu gidaje, in samu motoci, a'a cai bani labarin abinda zai shigar da ni aljanna ne sitar da ni daga wuta. Ya salam, kankwa yani duk duniya ai babu wani abu wanda a rayuwa kake so Allah ya tseratar da kai kaman wuta, kuma babu wani abu da kake so Allah ya shigar da kai kaman aljanna. Kowa ka ganshi, in ma gida ɗayan gidan ɗayan biyu ne, ko gidan wuta ko gidan aljanna, to kuma duk aikin da kaga ana yi mai kyau dan a tsere ne daga wuta a shiga ina aljanna. Ya salam, ai shi sa ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yace fa man zuhziha anan nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Allah yace duk wanda aka tseratar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna. Ya salam, kun ga abinda Mu'az dan Jabal ya tambaya, kawai sirrin kowaye ma da ka ganshi a duniya da yake bauta Allah, dan Allah ya nisatar da shi daga wuta ne ya shigar da shi aljanna. Kuma haka kuma Allah ya faɗa fa man zuhziha anan nari, wanda aka nisatar da shi daga wuta wa udkhila aljanna, aka shigar da kai aljanna, to faqad faz, ka rabota. Kowaye objectivekin shi in ka ga yana ibada ya tsira daga wuta ya shiga aljanna. Allahumma ja'alna min ahli aljanna, Allah ka samu daga cikin aljanna. Kiran Mu'az dan Jabal bai tambaye wani abu sai ya tambaye wannan abubuwan guda biyu, wannan ke nuna ma kwadan sahabbai yanda suke son su shiga aljanna, kuma suna so su tsira daga wuta. Bai tambaye wani abu face wannan abubuwan guda biyu. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad sa'alta an azim, ka tambaye abu mai girma, amma sai dai wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu ta'ala, abu ne sauƙaƙƙe, sai tire sample ga wanda Allah ya kame, sai tire sample kin shi ya sauƙaƙa mai. To amma anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad sa'alta an azim, hakika kai tambaya game da abu mai girma. Abu mai girman shine kaga ai kowaye ba objectivekin shi ya tsira ta daga wuta ya shiga aljanna. Eh annabi yace kai tambaya abu mai girma, amma sai dai wa inna la yasirun, laysirun abu ne sauƙaƙƙe alaman yasarahu Allah, amma ga wanda Allah ya sauƙaƙa ma eh ganin hanyar shiga aljanna abu ne ma sai tire sample ba wahala. To amma sai kaga wani yana abun yana ba shi wahala, shi sa ko addinin musulunci dukan shi ai sauki gare. Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra, kaga wa innahu la yasiru ala man yasarahu Allahu alai, yuridullahu bikum al-yusra, Allah yana ne sauki da ku a wannan addinin, wala yuridu bikum al-usra, bai ne tsanani da ku, kenan addinin duka sauki ne. Wallahi inda zaka fahimci addinin musulunci shi duka sauki ne, in kaga ana shan wahala to bid'a kai, ko kuma aka bar sunnata annabi Muhammad, amma dai Allah ya ce shi sauki addini gare. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أولا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. النبي يقول يسروا كسوكا ولا تعسروا ككتنلتا وبشروا كي البشر ولا تنفروا ككورك كوري متاني لقونا الدين كنا كاتنان. يا سلام إنا فاتام بيوتا kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu laysirun ala man yasarahu Allah, abu ne saukakeke ga wanda Allah ya saukaka ba. Kun ga muka ka hadisin da annabi yace kuma Allah inna hazad din yusr walan yashadda hazad din illa ghalabahu. Wannan addini ne mai sauki, ba wanda zai tsananta a cikin wannan addini sai abun yarin jayin shi. In kaga ana shan wahala to wallahi ba sunna ba kai, amma sunna sauki gare ta, saboda Allah ya faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da hama anzalna alaykal qur'ana litashqa. Musan ko muka bi qur'ani dan ka wahala ka jidata, a'a sauki gare. Kaga annabi yace yasiru abu ne saukakeke, wa innahu layasiru ala man yasarahu Allah ta'ala, amma sai wanda Allah ya saukaka ma. Wanda wallahi Allah bai saukaka mai ba, sai wannan dan abu mai kadankin yana bashi wahala. To gashi annabi zai fara mai zane abin da zaka yi ka shiga aljanna, ka tsirata daga wuta, ni da kai da ku da su duk sai mu saurara mu kashe kunne. Allah samu daga cikin masu wannan aikin. Na farko annabi yace ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an, ka bautawa Allah, kaka hada bauta Allah da kowa. Ya salam, kaka shirka kenan, kai shirka masiwa ce, shirka balaki ce na rantsi da Allah, shirka balaki ce. Duk wanda ya shirka, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Allah bai gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka, amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so. Ma'ana anan abu na farko manzo Allah yace ta'budullaha la tushrik bihi shay'a, ka bautawa Allah kaka hada shi da kowa, kai tauhidi zalla. Abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tuqimus salat, ka tsaya da sallah da haƙoƙinta yanda annabi yayi. Abu na uku wa tutiyaz zaka, ka bada zakka ani yanda ka umarce ka. Abu na hudu wa tasumur ramadan, kai azumin ramadan ani wa tahujjul bait. Abu na biyar kai ajanci dakin Allah in ka samu ikon zuwa. Kenan wannan shika-shikan musulunci annabi ya kamai, jimshikan musulunci buniyal islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tutiyuz zakah wa tusumur ramadan wa tahujjul baita in istadata ilayhi sabila. Wannan sune shikashikan musulunci. To sune na farko, in aka ce shikashikai fandaso, wanda sai da sune musuluncin ka yi, in kai wani aiki za a amsa a kai ka aljanna. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun, sai ka wannan ne zaka zama mu'mini. Ulaika kana sayuhu mashkura wa man arada al-akhira wa sa'alaha sa'aya, ma'ana sai kai musulunci ne duk wani abu da ko in kai ka shiga aljanna kai musulunci, bayan kai musulunci kuma ka dabbaka abubuwa da yawa. To in babu wa'innan ko mi kai, Allah bai amsa. To wannan sune shika-shikan musulunci annabi ya kawo musu, ya kama Mu'adh dan Jabal abinda zaka yi kenan ka shiga aljanna. Summa qal, sai annabi ya ce ala adulluka ala abwabil khair, shin bazan shiryar da kai ba a bisa kohohin alheri, kinan zan fadakar da kai ga wayansu kohohin ayyuka na alheri wanda in an ka tasu shiga aljanna ne kai tsaye. Annabi sai ya ce asumu jannatun, shi azumi garkuwa ne. Me garkuwa? Garkuwa da jikinka ba ka je kai fasikanci ba. Azumi bana yana kare shawa, sannan kuma azumi garkuwa ne daga shiga wuta. Shiga wuta yani azumi zai zama ma garkuwa, ba ka shiga wuta ba. Sannan azumi zai zama garkuwa ga rage shawa a nan gidan duniya. Shi yasa manzo Allah ya ce ya ma'ashara shabab man istada minkum alba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj fa man lam yastadi fa alayhi bisawm fa innahu lahu wuja. Dan azumi sai zama daga daga ne, watakila wani zai ce shi lokacin da yake azumi wa lokacin da yake jin shawa da sauransu. To ai da mun ba an ce ba kwata-kwata ne yana hudda shawa, ma'ana yana ragewa. Ina fata mun fahimta. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asawmu junna, azumi garkuwa ne. Mutum ya zama garkuwa, kuma wallahi azumi garkuwa ne har da jikinka a rayuwar duniya. Galibi mai yawa azumi wallahi bai cututtuka da yawa, ma'ana azumi lahiya yake karawa. Shi yasa su Laraba amma ba hadisi bane suke cewa tasumu tasahu, ku yi azumi ku samu lafiya, amma kakkai azumi don ka samu lada, kai azumi don ka samu lada ne su Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lada. As-sawmu junna, annabi ya koyar da shi kohin aljanna, koyi wanda za su na alheri wanda za su shigar da shi aljanna, su kare shi daga shiga wuta. Sai annabi ya ce was-sadaqatu tudfi'ul khati'atu, ita kuma sadaka tana kashe dukkan wani kurakurai zini da kai. Yawan sadaka da kake, sai Allah kan kare ma zinafan da baka, kamar yadda kamar yudfi'ul ma'u annar, kamar yadda ruwa yake kashe wuta. Wallahi in kana sadaka duk zinin ka kurakuran ka duk kashe su take, kamar yadda ruwa an zo wuta tana ci bal kawai aka watsa mata ruwa sai ta mutu, to haka sadaka take ma zinin ka. Sannan kuma hallau, ita sadaka hallau tana kare ka da dukkan masihohi, masiwa da yawa dalilin sadaka. Sai Allah subhanahu, wai sadaka wata iri, malamai suka ce da ta zakka ita ma sadaka ce, saboda Allah ya ambace ta da sadaka. Inda yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Kuga innama sadaqatu, ai zakka ce ake magana, amma Allah sai yace innama sadaqatu, lalle zakka, lalle sadaka. Kidan ana nuna ce mana yin sadaka yana kashe dukkan zunubai, bayan kuma yana ƙara lafiya. Bayan wallahi dalilin sadaka, wata cuta da kake da ko wani dan uwanka ko makamancin su, kai sadaka daidai gurgurdan wannan, kai sadaka, to Allah subhanahu wa ta'ala da niyya Allah ya ba dan uwanka lafiya, ko kai dalilin sadaka sai Allah ya baka lafiya, ko ba wani dan uwanka ko babanka ko mahaifiyarka. Wa salatu ar-rajuli fi jawfil layl, sai annabi ya ce sannan sallah cikin dare, ga cikin duhun dare mutum ya tashi yarka sallah. Ya sallah, wallahi sallar dare ya yi wa musulmi ba karama falala ba gare ta. Wallahi duk mai sallar dare, duk wani bukatun shi da yake nema a wajen Allah sai ya gansu, duk wani sharri. Kuma sallar dare tana ƙara lafiya, bayan tana ƙara lafiya kuma tana janyo duk wata bukatun ka Allah ya biya. Shi sai malam mai ta'alimi ya ce tarummu lil'izza summa tanamu al-laila yaghussul bahra man dalaban la'ali ulul ka'abi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali. Malai ce tarumul izza, kana neman daukaka summa tanamul layla, kuma kana barci da dare. A ya gusul bahara man dalaban la'ali, mai neman lu'ulu nutso yake cikin teku, to kai nutsan ka cikin teku ka tashi cikin dare ka hudi ma Allah. Wallahi idan sulusin dare na karshe ya zo, Allah kullun sai ya sauko, jiya ma yadda ya sauko, shekaran jiya ma ya sauko, jiya ma ya sauko, yau ma wallahi sai ya sauko da dare. Sai ya ce ina mai bukata a biya mai, ina mai neman gafara a gafarta mai, ina mai neman wani abu ya roƙa a bashi. Ya salam, amma ana tabarci. Sai dai mutum da shahiya tashi ta jaje, ce ai ina neman kaza na na fata banta, ka tashi cikin daren nan ka hudi ma Allah bukatunka, sai kai sai shi na rantsi da Allah duk abin da ka sama rai, indai kana tashi da dare sai ka ganshi. Kana neman ɗaukaka, kana neman abubuwa a duniya, amma kana barcin dare, watsa komi karka tashi da dare ka ga ikon Allah, kana zamana za ka kama duk abin da kake nema. Amma ya zamanto tashin naka cikin dare, cikin sulusi na ƙarshe, kamar wajen Katar di Matan ko kuma Truwazar Trant di Matan, ƙarhe uku na da rabi ko kuma ƙarhe yani uku, ko ƙarhe uku da rabi ko ƙarhe huɗu, assalam, ka ga ikon Allah. Shine yace ita sallar dare daman da'abus salihin, wallahi ɗabi'a ce ta salihan bayi. Shi yasa Allah yake yaban su, ce bil asahari ho sun da daidai asuba, daidai sahur suna istighfari, suna neman gafara Allah. Summa talasi, annabi ya karanta wannan aya, tajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa dama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wannan aya tana cikin surat as-sajda. Annabi yace Allah yace ta tajafa junubuhum 'anil madaji, bayi na kwarai haƙarƙarin su yana nisanta makunci, yad'una rabbahum suna kiran ubangijin su khawfan wa dama'an, suna tsoro suna kwadai, wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma da abinda muka arzuta su cewa suke suna sadaka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, rai bata san ba abinda aka boye mata na hasken idanuwa a cikin gidan aljanna, jaza'an bima kanu ya'malu, sakamako da abinda suka kasance suna aikata. Ma'ana a gidan aljanna rai kai baka san ba abinda aka ba tanadi. Annabi yace inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khadara ala qalbi basharun, ina fata binta a wata ruwaya annabi yace addu Allah yace addu lisalihina ma la aynun ra'at wala uzunun samiat wala khadara ala qalbi bashar Allah annabi yace Allah ya tanada ma bayi wani abu abinda ido bai taɓa gani a cikin aljanna idan ka bai taɓa gani kunnan ka bai taɓa ba ji kai baka taɓa wadarsa a cikin zuciya ka sai ka ji aljanna kawai yanzu za a baka misali ma yau abinda baka taɓa gani baka taɓa ji ai sai dai kawai a dan kwatanta ya salam duk me ka wannan tashin dare tashin dare wallahi tashi cikin dare wallahi duk wanda yake tashi cikin dare yana hudi ma Allah yana sallah wai tashin nan na cikin dare ko da raka'a biyu cewa kaga ce yana yi raka'a 50 sai yana yi 20 ko raka'a biyu ka tashi kai munajati da ubangiji ka zauna ka rika istighfari ko astaghfirullah ko la haula wala quwwata illa billah ko la ilaha illa anta subhanabu wani adadi yanda ya samu in goma go in goma ma kai ita kadai la ilaha illa anta subhanaka illa haula wala quwwata ma kai duk wanda kai sai tresa ko da raka'a biyu ce ko raka'a hudu ce ko raka'a shidda ce ko takwas ce ko goma ce ko 11 ce ko 13 annabi da inji Aisha bai wuce raka'a 11 ko 13 a Ramadan ko cikin Ramadan ko wajen Ramadan haka ya kamata dan adam in kuma bai kai ba ma kai biyu hudu duk yayi kai dai ka tashi cikin dare to a lokacin nan ne wajen turazar da matan kinnan zuwa katarar da matan a lokacin nan hoshi dai yake zawa ya rika daddaba ka kamar yadda uwa take daddaba danta in tana so yayi barci sai shi dai rika alaikan lailu dai dawil ai alaikan lailu dawil da sauran dare sosai ma sura wajen awa 18 yau ko daren duka yana da awa 18 shi kuma so yake a lokacin dan dare barci ya yi dadi dan in baka yi barci ma kana jin wani jiki to in lokacin yayi ka kawo barci wani barawon barci ya sace ka to wannan barawon zancen shedan ne kawai a annabi ci karhin shi kace a'udhu billahi ka tashi da ambaton Allah annabi yace shi shedan ki in yazo lokacin da yake ma wannan daddabai zai kulle uku akan ka da ka tashi da ambaton Allah ce alhamdulillahi allazi radda alayya ruhi wa alhamdu godiya tabbata ga ubangiji da ya mero min rai wa azina li bi zikrihi kuma ya umarne ni da ambaton shi da ka hado wannan ka tashi dai da zikiri ko alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana godiya tabbata ga ubangin da ya raya ni bayan na mutu ko kuma ka tashi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbi ghfirli kada kai wa rabbi ghfirli Allah ya ce na gafarta maka dan ka tashi daga barci abin da zaka yi tafata mun bayyana to daga kai wannan zikirin dai in kai anan ba duka kai kai wannan ba mai hisnul muslim ya ka gudanawa kai daya misali kace alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga dai ne kai shikenan ka tashi da ambata Allah to kulli dai sai warware yanzu soran ka kulli biyu da kaje kai alwalla kulli biyu kenan yanzu sora kulli daya da kai raka'a biyu to shikenan kulli uku duka ya warware wanda shi dan yama he ka tashi da sai annabi ya ce kana nishadi ko da baka da kudi kana masha Allah kana jin dadi amma wani zaka yi ga bai tashi da ambaton Allah ba bai tashi da alwalla ba da sauransu to shine he kaga mutun da sai ya tashi ran shi yana baci yana shi inda ya ga kohon ma da he busa to za ka ga kohon kai in ka ga kohon ma ko rayuwa ma baka yi ba annabi da ya karanta wannan aye ta tajafa junubuhu ala almadaji yad'una rabbahu ana yaban ba su tashin dare ne summa qala sai annabi ya ce ala ukhbiruka bi ra'si al'amri to in baka labari da kan al'amari gaba daya wa amudihi da gimshikin al'amarin wa zurwati salamihi da kololuwan saman shi karshe qultu bala ya rasulullah sai ya ce ya gaskata ya manzo Allah ba ni labari qala sai annabi ya ce ra'sul amri al-islam ya salam kan al'amari musulunci shine jigon dan yanzu kazo kai ta sallah in baka yi ba musulunci aikin banza kai kai ta azumi in baka yi ba musulunci aikin banza kai ta sadaka in baka shiga musulunci ba aikin banza kai ta taimaka ma marayu in babu musulunci aikin banza ne kai ta taimaka ma marasa kari in babu musulunci aikin banza ne sai da musulunci ne Allah yake amsa dukkan ayyuka shi yasa a ranar kiyama sallah za ta zo sai ta ce ya Allah ni ce sallah sai Allah ya ce su sallah ne to a dakata daga can azumi yazo yace ni ne azumi Allah ya ce sa azumi ne to a dakata daga can zakata zo ta ce ni ai zakka Allah ya ce sa zakka ne a dakata daga can aikin haji yazo yace ni ne aikin haji sai Allah ya ce sa haji ne a tsaya daga can sai musulunci zo ya ce ni ne musulunci sai Allah ya ce to da kai nake amsa kuma da kai nake mayarwa ma'ana duk sallar da akai duk azumin da akai duk zakar da duk aikin hajji duk sadakar duk abin da akai in babu musulunci aikin banza ne tura da suke taimaka ma marayu suna furoje suna taimaka ma masu karamin kari duk da ma wani interior kinsu ne suke leka furoje furoje jikar da suke turawa da sauransu to to ko da a ce sun yi dan taimaka ma wa'ansu to ba Allah bai amsa lada bai ba su ballada saboda ba su yi ba musulunci ba suka ba bisu cikin musulunci sharadin Allah ya washe aikin ka sai kai musulunci ya salam shine annabi yace ra'asul amri al-islam kan al'amari musulunci wa amuduhu as-sala jimshikin al'amarin salla as-salatu imaduddin man aqama hafa qad aqama ad-din salla ita ce jimshikin addini jimshiki wani katan garu wanda in ya fadi shikenan komai ya fadi wazirwatu sanamihi al-jihad qululuwan yani saman shi qululuwan saman shi can karshe yani al-jihad jihadi ya salam jihadi ba jihadi da dukiya jihadi da kai jihadi da dukiya shi da ana gina masallaci ka zuba kudin ka in ana gina makaranta ka zuba kudin ka in ma baka zuba kudin ka baka sa karhin ka in ma baka sa karhin ka baka nuna azuciyar ka kana so in ma kai dai kai wani abu wanda kana kishin musuluncin ka kana jin dadi da abin da ake na musulunci amma ba ka rika gaba ba da abin da ake na musulunci ina fata mu fahimta to jihadi ba ala jihadi ana yi da rai ana yi da kudi ana yi da jiki ana yi da kuma da sauransu sun makala sai annabi ya ce ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi shin in baka labari da wanda ya mallaki duka wannan wanda in ka riko da wannan da za a hudi ma to duka ka yi riko da wannan gaba ɗaya tule zatu ga wani abu na ƙarshe annabi ya ce zan hudi ma in ka yi riko da shi ka yi riko da dukkan wani abubuwa da kake gani ya salam qultu mu'az dan jabal ya ce he nace bala ya rasulullah ya gaskata ya manzon Allah ba ni labari fa akaza bi lisani lokacin nan sai manzo Allah ya kama halshen shi wa qala sai annabi ya ce kuffa alaika haza ka kame wannan halshen nan annabi ya rike halshen shi haka ci kaga wannan rike shi ya salam qultu ya nabiyallah mu'az dan jabal sai ya ce ya annabin Allah wa inna la mu'akkazuna bima natakallabu bihi yanzu manzo Allah sai mu rike abinda muke zance da shi yau muka rike halshen mu to zami zance kenan zance bai yayi ba ina fata mu fahimta shi sai ma yani fahimtar gurguwar fahimta shi Allah kawai ya rike da hannu har ga gam ya salam to annabi kuma mai warware ne zai bayyana mu fa qal sai annabi yace sakilataka ummuka mahaifiyarka tayi wabanka annan malamai suka ce kalmatu tazjir kalma ce ta tsawutarwa kuma annabi yace sallallahu alaihi wasallam me yasa kike haka kalma ce ta tsawutarwa wahal yakubbu sai annabi yace wahal yakubbu nasu fil nar shin ana kifar da mutane a wuta ala wujuhihim abu sa fuskar su aw ala manakirihim ko kuma abu sa zuzan zuzan hancin su a illa hasaida alsinatuhum sai abinda halashin su ne ya girba abinda halshi ya girba shine yake sa a kifar da mutane cikin wuta ba wai zuzan hanci ba ba huska ba ba wani abu ba a halshi bakin ka ya salam bakin ka zakin ka ne da za ya cinye ka ka iya bakin ka ka tsira da rayuwa ta ka shi ake kwa aunawa a gane dubun jahalar ka shi ake kwa aunawa a gane magana kibnar ka in ka furta furcin ka da shi za a gane nauyin ka ya salam baki zakin ka ne da za ya cinye ka in ba kai ba hankali baki bakin ka zakin ka ne shi zai cinye ka in ka furta furtinka da shi za a gane manuharka shi ake ku aunawa a gane dubin jahalarka kuma shi ake aunawa a gane magana kiblarka kai mai hankali ne ko ba mai hankali ba idan ku ga mutun da gari da hula da mantir da agu da komi yazo yayi kif yayi shuru to kar ku mai fassara ku bari yayi magana daga yayi magana bakin shi in ya huto za ku gane ya ina yanuwa gabas ko yamma ko kudu ko arewa na riga ne ko kuma ba na riga bane daga baki ake ganiya ina fata gwanta kai shi yasa wani malami yace ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaganaka fa innahu su'ban kam fil maqabir min qatil lisani kalat tahabu liqa'uhu shaja'anu yace ihfaz lisanaka ayyuhal insan ka kiyaye bakin ka ya kai dan adam la yaldaga naka wallahi zai sare ka fa innahu su'ban saboda kuburcin maciji ne kam fil maqabir min qatil lisadi nawa abakwantai a makabarta wanda bakin su ne ya kashe su wanda kuma kana tahabu liqa'uhu shaja'anu wanda da lokacin suna raye ya salam sadaukai ne a wajen yaki tsoron su ake a gwabza amma yau he ga baki din karami ya tsalla mutum zuwa kabari da yawa zaka gani a kaso bakin su ya kai su da yawa a kumseriya bakin su ya kai su da yawa a guri na masiha baki kawai shi yasa kafin kai magana ka tamna ta wani malami yace kafin kai magana ka lura da abu biyar kalma nawa ka faɗa dalilin mi ka faɗi wannan magana akan mi ka faɗe ta da wa ka faɗa da ka ya salam kawai daga bakin ka ya furta shi ta kuma baki da kake gani daga ya faɗa in ya fito to ko komawa shi aiki ne magana zarar bunu kenan yanzu dan Allah in ka zaro ya ali tumu ko na ce mana hatsi daga jikin tumu ya koma kame kai ku koma mai da shi ya koma ba zai koma ba ko ka tatso nono daga jikin dabba ka iya mai da shi to wallahi magana in kai ta huto ta huto an gaba ba yanda za kenan kafin ta hutan gaimi ka kiyaye ka san me zaka faɗa ina fata mu gaba in ka faɗa ya zaman to karhe ne ya salam wannan hadisi rawahu turmizi imam turmizi ya rawaito wa qala hadisu hasan cikin wannan hadisi ne wallahi hasan abinda zamu fa'idanta a wannan hadisin shiddatu ihtimam mu'az radiyallahu anhu bil amali salih a tsananin kwadai da mu'az dan jabal yake ya himmantu da ayyuka na gari bai ce ba annabi ba ni labarin yani aikin da in ne zan yi kudi ko zan yi gidaje ko zan yi motoci a aikin da in ne zai shigar rani aljanna ya ne sitar rani daga wuta abu na biyu anna amalus salih sababu li dukhulil janna ashe aiki na gari sababi ne da yake sa ka shiga aljanna qala ta'ala Allah yace wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wacce aljanna muke gadarwa ita da ku ga wanda kuka kasance da abinda kuka kasance kuna aiki ashe aiki yake kai mutum aljanna ba kawai da mawaka ba da karuwa a zauna ana aljanna ta mai rabo ne ya sha karuwa sai yake more aljanna ta mai rabo ce a aljanna ta mai aiki ce eh lalle ba mai shiga aljanna sai da rahmar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yadkhulu aljannata ahadun minkum bi amalihi dayan ku wallahi aikin shi bai kai shi aljanna illa an yatagabbada lillahi bi rahmatihi sai Allah ya lullube shi da hasabai suka ce har kai annabi yace hanni annabi Muhammad yace illa an yatagabbada lillahi bi rahmatihi ni ma sai Allah ya lullube ni da rahmata to amma sai kai aikin ne Allah zai lullube ka da rahmar shi in ba kai ba aiki bai wa ka shallake ka zauna to annabi ku gashi nan shi ma amma aikin yake ya salam wanda Allah ya gafarta mai abin da yake wanda ba bai ta wai inna fataha alaka fataha mubinan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkar amma ga sha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada cikin dare har kawai tana kumbura Aisha tace haba manzo Allah kai da Allah ya gafarta ma abin da kai da wanda ma baka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace afala akunu abdan shakuran to dan Allah ya gafarta mun kuma bazan zama bawa mai godiya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bai shallake bai zauna yace ni da Allah ya gafarta mun ba sai na yi aiki ba a tashi ma yake aikin da kowani wanda ba a bashi ba wannan garantin bai yi ya salam abu na biyu abu na uku anna tawfiqa bi yaddillahi azza wa jalla gamkatar ka dace ka bi Allah wallahi yana hannun Allah ka gani yace ba ni labarin aikin da in na aikata shi zai shigar da ni aljanna kuma ya nesitar da ni daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi mai wa'in su ayyuka sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka karanta abu na hudu an tartibu dukhulil janna ala al-itiyan bi arkanil islam al-khamsa aka jeranta mu shiga aljanna sai ka zo da rukunni guda biyar din yanda zaka kai da aiki in dai baka zo ba da rukunnan musulunci guda biyar aikin banza ne abu na biyar fadlu taqarrub bin nawafil ba'da ada'il fardi fara'id sai aka nuna mun fadlan tashi cikin dare nafil filu na dare bayan kai farilla ashe yayin wa musulmai muna so mu samu falala Allah a kafin mu yi nafila mu yawaita nafila sai mun yi farilla shisa a hadisi kudisi Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftartuhu alay sace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa iza ahabbtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtushu bihi ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استأذني لأؤذنه Allah yace man adali waliyan duk wanda yake yaya da masoyina mutun da ya kama Allah bai da aiki sai ibada kai amma duk duniya ba wanda kake gaba da shi Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake yaya da masoyina na bashi shi ne zo mu yaki sai Allah ya ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu bin ilayya bin nawafil sai Allah subhanahu wataala a hadisin nan qudsi sai ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftartuhu alayhi ba wa nabi ta ubu samun kusanci zuwa gare ni kamar yayi farilla ya salam ashe duk wata nafila da za a ce kai sai kai mi farilla tukana za kai zama mai yawan nafila sai Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil to kuma bayan kai farilla bawa na zai guce bai yana samun kusanci zuwa gare ni in yana nafilfilu hatta uhibbuhu hasina so shi fa iza ahabbtuhu in na so bawa na kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi sai in zama mai jin shi da yake ji da shi wa basaruhu allazi yabsiru bihi sai in zama mai ganin shi da yake gani da shi wa yaduhu allati yabtushu biha sai in zama hannunka da kake jimaka kake bada wa rijluhu allati yamshi alaiha sai in zama kafanka da kake tahiya akai wala in sa'alani Allah ya ce da zai tambaye ni lau'iyannahu zan bashi wala in ista'azani da zai nemi tsari a gare ni lau'iyanna sai in tsare shi assalamu abu na bakwai fadlus salati fi jawfil layl kuma falalar sallah cikin duhun dare kun ga sallah cikin duhun dare ya ayyuwa musulmai kowa yana barci ka tashi karka nafila to wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai biya ma bukatunka gabaɗe kaf wallahi duk mai son lafiya ya rika tashi cikin dare duk mai son bukatun shi ta biya kakka hudi ma kowa tashi cikin dare ka hudi ma Allah kuma shi Allah in ya biya ma bukata ba mai ji ba alhaji bane da zai ba ka kudin rago ko kudin kaza daga baya ce kai in ba dan na taimake shi ba da bai yi lanya ba to Allah shiru ina fata bunta abu na takwas anna salata min al-islam bi manzilatil umud ita sallah a matsayin musulunci matsayi ce ta gimshiki gimshiki wani fanda so wanda baya yi abu bai wahe da shi kisa annabi ya ce as-salatu imaduddin sallah ita ce gimshikin addini man aqama ha faqad aqama ad-din duk wanda ya tsaya da sallah ya tsaya da addini wallahi wallahi duk abin da kake yin da sako ka rika sallah ka ga iko Allah amma muddin baka sallah duk kai ka zama kai ne mai bada sadaka kai kowa a sadaka in dai baka sallah yakin banza ne ma'ana sallah ya uwa musulmai kuma sallah kana yin ta wallahi kusan duk abin da kake yin da sako ma sai ka hasa shi saboda Allah ya ce inna salata tanha anil fahisha'i wal munkar dukkan sauran ibada in ka lura annabi yana zaune za a kame ibada azumi yana zamne zakka yana zamne aikin haji amma sallah sai da aka dauki annabin kacokan ba jibrilu ba aka turo kacokan aka dauke shi practical bizat aka dauke shi aka tahi baitul maqdis sannan aka je wajen Allah aka ba shi sallah yazo da sallah ita baiwa a turo jibrilu a sa wani dan tamfara shi ba shi aka dauka kawai bizat yaje amsu sallah ya kamala dan ka san muhimmancin sallah kuma kallo wani abu dan uwa musulmi sallah ko ina tana shiga yanzu aikin haji ake yi sai akwai sallah a cikin aikin haji in ramadan ya zo sai an yi sallah dan kai ta azumi baka san sallah azumin ka sunan shi azumin holoko ina fata ba bai aikin banza kenan wallahi sallah ya uwa musulmai wani ke sallah shi sa annabi ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah farko abu da za ma bawa hisabi ranar kiyama sallah ce fa in salat in ta gyaru faqad afla wa anja mutun ya rabota ya tsira in fasadat in taba ce faqad khaba wa khasira mutun ya tabi kuma ya yi hasara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani ya nuna mana salatu fi jawfil layl sallah kuma cikin duhun dare nafila cikin dare kai dai ka tashi karka hudi ma Allah bukatunka wallahi Allah zai biya ma kamar yadda malam mai ta'alim yace tarummu da izza summa tanamul layla yagussul bahara man dalaban la'ali ulul ka'ab bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali tarummul izza summa tanamul layla. Yanzu kana neman daukaka kuma kana barci da dare. Ya gussul baharaman dalabal la'ali, me neman lu'ulu'u nutso yake cikin teku ya shawa halaye ne huddo lu'ulu'u da diamond. To kai lu'ulu'un ka cikin nutsan ka cikin teku ka tashi cikin dare. Ulul ka'ab bil himamil awali, daukakan mutun daukakan sarmai hede himma madaukakiya. Wa izzul mar'i fi saharil layali, daukakan mutun tana nan ya hada idan shi barci. Idan fata bin ka hana idan ka daddar barci, kai kuma ka tashi da dawuni kana ta nishadi kana ta walala ba abin da yake damunka. To amma yanzu mutane kasala. Sururun nasi fi lubusul libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin du'asi, haka mai talimi yace. Sururun nasi, farin cikin mutane, fi lubusul libasi, a sha kaya mai tsada, a sa shadda, a hau mota, a yi doron zabo, a yi doron giwa. Wa izzul mar'i, amma daukakan mutum fi saharin layali, sai an hana ido barci da dare. Wallahi sirri ne tashi cikin daren nan, ba karamin sirri ba ne. Ka tashi cikin dare ka yi ibada, ka ga huskarka a wuni tana kyalli tana haske, saboda kai munajati da Ubangiji, kana gana da mahaliccinka subhanahu wa ta'ala. Abu na goma abinda zamu kalata a wannan hadisin mai tsauni Mu'adh ibn Jabal, anna kaful lisan, annabi yace mai kuffa alayka haza, ka kame halshinka, ashe kame halshe, kame baki, wa dabduhu wa habsuhu wa asalul khair kulluhu, shine al asalin alheri duka. Ya salam, kawai kai shiru da bakinka, ba karamin ilimi bane. Ina fata ku yasa. Shi yasa malami mai ta'alimi yace, wa ma in nadimtu ala sukutu marratan wa laqad nadimtu ala al-ikisari mirara, bumu ta'uba yin nadama abu sa shiru da muke. Amma wallahi mun sha yin nadama abu sa yawan surutu. Ina fata ku yasa. Yace iza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aykin bi humqil mar'i in kana muksira, idan hankalin mutun yace kai ga shirin shi tayi yawa, sai kuma mutane ya rika ce ai girman kai ne, ai bai san yin magana, ai girman kai ne. A'a, shi yasa ai me ta'alimin da kai yau mun koma ta'alimi, inna tawadu'u min kisalil muttaqi wa bihi al muttaqi ila al ma'ali yartaqi wa min al ajaib ujubun man huwa jahilun fi halihi aw huwa sa'idun am shaqi am kayfa yaktumu ruhahu yawm al tawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi fatajannabnaha wa taqi. Ya salam, inna al tawadu'u min kisalil muttaqi, shi kaskartar da kai dabi'a ce ta mai tsoron Allah, wa bihi taqi ila al ma'ali yartaqi, da wannan tsoronan ne mutum yake samun daukaka. Ubihi taqi ila al-ma'ali yartaqi wa min ajabil ajab, yana daga mamakin mamaki, shi dan adam bai sani ba ya zai cika, ko cika mumuni ko kafiri, to me ne girman kai. Wal kibriya li rabbina sifatun bihi fatajannabna wattaqi, ma'ana dai yace kaful lisan wa habsuhu huwa asalul khair kullu, ka kame halshenka, ka zama magana kadanci, he abu da dalili kake magana, kuma he ka tamna magana, wallahi kar ka zama dutso, daga ka dutso ta duk a watsi, to baka iya magana ba. To daga nan ake gane akwai kun san nagari na riga, akwai na riga da yawa wallahi, daga sun yi magana, daga ka ga mutum da gari da yayi shiru, to kar ka ce komai akan shi, bari yayi magana, daga yayi magana nan za ku san to ina yi nuha, gabas ko yamma ko kudu ko arewa. Wallahi to shi yasa kafin kai magana ka tattauna ta, ka gyara ta, in ka huddo ta kibiya ce, in ka halba kibiya yanzu tana lokacin da take gudu ka ce ka janyo ta ta dawo, a sai fili an kare, he ta je, ashe kafin ta huto ya kamata ka tattauna ta. Eh, abin da ya saura a jikin dan adam kawai da nama ne da halshi fa, in ka hudda jini da baki to miye ya saura, babu komai sai jiki kawai, he nama. Ina fatan mun lisanul fatanis pun wa nisfu fuadihi falam yabqa illa surati dammi wal lahmi, lisanul fata nisfun wa nisfu fuadihi falam yabqa illa surati dammi wal lahmi. Lisanul fata halshen mutum, lisanul fata nisfun wa nisfu fuadihi, halshe da zuciya ita ce kawai suke saura. Idan ka hudda halshe da zuciya to me ya saura, kawai he jini da fata. shi yasa Luqmanul Hikima lokacin da yana bawa mai gidan shi ya yanka akuya ya ce mun huddo mun gaba guda biyu wanda ta yi kowace gaba muna a cikin dan Adam sai huddo mai da halshi da zaciya shikenan an sha kwala hallo sai ya yanka akuya sai ya ce huddo mun kuma gabar da ta yi kowace gaba tsarkaka a cikin jikin dan Adam hallo sai huddo mai halshen dai da zaciya yace na ce ka huddo mun gabar da ta yi kowace gaba mummuna a jikin dan Adam ka huddo halshi da zaciya kuma na ce ka huddo mun gabar da ta yi kowace gaba tsarkakakka wadda in aka tsarkake ta ta yi komi da he ka huddo mun zuciya da halshi yace abin da yasa duk wanda ya gyara zuciyar shi ya gyara bakin shi to ya tsira haka kuma duk wanda ya bar zuciyar shi ta lalace bai da komi sai keta sai hasada sai kyashi sai kinibibi sai tsigididi sai kutufulful kuma bakin shi bai hudin alheri to na rantsa da Allah dukan shi ya lalace kidan dan uwa musulmi ko abin da zaka gyara a cikin jikinka kaga da bakinka da zuciyarka zuciyarka ka kudurta mata alheri karka soma mutane alheri yanda kai kake so bakinka ko karka hudin alheri kun san mutane yanzu galibi ba su iya hudin alheri ba amma sun yi hudin sharri sai a ce kai ai abu kaza ya same shi amma hudin alheri ya same ka ba hudi sharri dama in kana so ka ji labarin ka na sharri a kan ma ka tambaya kana zaune zaka yi amma in labarin ka na alheri ne a baka ji ba wallahi baka ji ba amma in na sharri ne kana zaune ta zo a ce ba ai kaza mun ji an ce kaza amma na alheri ba fada shi yasa annabi yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min ayna yahtarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafana wa in ra'a sayyi'atan aza'a Allah ka tsare ni daga ido mai ciwo na in ya ga nayi alheri sai binne in ya ga nayi sharri sai ta kowa ya ji jarida ai kun ji abin da yake faruwa kaza 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 to wallahi dan uwa musulmi ka kiyaye zuciyarka ka kiyaye bakinka kaga wannan baki da zuciya duk yanda muka kai da cewa muna son ƴan uwan musulmai muddin a zuciyarmu muna so wani sharri ya same su aikin banza ne muddin daga mun yi kona sharrin su muke faɗa ba mu san wadin alherin su aikin banza ne duk yanda muka kai muna cewa mu musulmai ne ƴan uwan musulmai muna son junanmu amma a zuciyarmu kawai da keta da hasada da kyashi da kinibibi da kutufulful da tsigididi shine zuciyarmu abin da ya tattara sharri kawai to aikin banza muke kuma wallahi duk wanda yake kudurta sharri a cikin zuciyar shi ba inda zaya haka wanda yake hudin sharri a baki kaga wannan gaba biyu in ka tseratar da su in ka kare su ka tsira kisa annabi yace wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat fasalaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan ta gyaru jiki ya gyaru in ta bace jiki ya bace annabi yace ita ce zuciya in ka gyara zuciyarka ka tsira shi yasa Allah sai da ya rantsuwa takwas akan zuciya takwas wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha wa sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha ya rabota duk wanda ya tsarkake zuciyar shi wa kad khaba man dasaha ya tabe duk wanda ya bata zuciyar shi ya sama abinda Allah ya rantsuwa takwas akan ta kai he kare na ta karka ganin ba komai bace kai tawai kudurta mata sharri kiyaye ta wanke ta koda akwai sharrin da hasada hudda wanke ta ka zama na kirki ka zama baka kyashin kowa baka hasada kowa baka kita kowa bakinka ka karka hudin alheri bakinka zakin ka ne da zai cinye ka in ka iya bakinka ka tsira da rayuwa ta ka shi ake kwa aunawa a gane dubun jahalar ka shi ake kwa aunawa a gane magana kiblar ka in ka furta furcinka da shi za a gane nauyin ka shi ake kwa aunawa a gane dubun halayyar ka bakinka wallahi baki akwai bakin ba da shi yake kai mutun kabari wallahi kaga mutun da yawa aka so wallahi baki ne wani malami yace ihfazni sanaka ayyuhal insanu layal daga naka fa innahu su'ubanu kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'uhu shaja'an yace kiyaye bakinka ya kai dadan daga naka kai sare ka fa innahu su'ubanu wallahi kumurcin maciji ne ihfazni sanaka ayyuhal insan kiyaye bakinka ya kai irin mutum la yaldagarnaka fa innahu su'ban, kai sare ka saboda kumurcin maciji ne. Kan fil maqabiri min qatil lisani, no ne ka gani a makwantai wanda bakin su ne kai su a cikin kabari, wanda kana tahabu liqa'u wa ja'alu, da lokacin suna raye tsoran su ake wajen gobra sadaukai ne, amma yau ga baki ya gaba da su dan karamin abu wanda kana rena shi. So nawa zaka ji an ce mutum ya hudu wata magana ana neman shi a tuhumce shi a kai shi guri kaza saboda ya hudu magana kaza, da yayin shiru an yi wallahi da Dubai. Shi yasa ai malam mai ta'alimi yace ma inna dimtu ala sukuti marratan, ban taɓa yin nadama shirin da nayi, ban taɓa yin nadama, amma wala kadina dimtu ala al-ikisari miraran, na sha yin nadama saboda yawan surutu da nayi. Sai azo daga baya ana tuhumta ta kai kace kaza, da yayin shiru an tuhumce shi, kuma yanzu daga baya yake nadama, da ma bai yi wannan magana. Ita kuma in ta fito magana banta koma ta huto har abada wallahi. Ashe kafin kai magana dan uwa musulmi ka kiyaye magbakin ka, ni zaka faɗa dalilin menene zaka yi wannan magana. A iza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, idan zancen mutum yayi karanci, idan hankalin mutum ya cika sai ga zancen shi kadan ne. Amma wa aiqin bi humqil mar'i in kana muksiran, ka hakikance wannan mutumin wawa ne, in yazo yawan surutu, in yazo aka ce kaza aka yayi tai ita fata bunzu shuru ya salam. Wannan hadisi da Mu'adh ibn Jabal mai tsawo, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai alherin duka gabaɗaya, duk tsawon wannan hadisi da aka zano, in yayi shiru shine alherin da ka tattaro duka wannan abubuwan da aka zano. Wallahi mu ba kan mu wa'azi baki wannan namu, mu rika rike shi wallahi. In ka ga za mu faɗa abu, kawai mu faɗa alheri. Manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wanda ya imani da Allah da ranar ya faɗa alheri ko ya shiru. Ina ga hadisin wannan yau shi kadai za mu tsaya a kan shi saboda hadisi dai mai tsawo, ma'ana abinda ya tattaro na alheri dai yin shiru a baki, a duk abinda muka faɗa ne dai na daidai Allah shi ba mu ladan, wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana, buƙatunmu na alheri duka Allah biya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid.